ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji gwamnatin Amurka ta shahar washin taimakawa kasashen Afirka wajen inganta dabarun amfani da kirkirarren fasahar nan da ake kira AI a turanci. Dan kuma muka ketara jamhuriyar Niger za ku ji irin matsalolin da iyaye da kuma hukumomin makarantu ke fuskanta a yanda ake shirye-shiryen komawa sabon shekaran karatu a kasar bisa la'akari da ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu makarantu da wasu alƙaryu lamarin da ya kai ga maida makarantu sansanoni ɗan gudun hijira. Fatan za a yi sauraro lafiya.
Can hakika ba da tangarɗa ba kan ji marar ilimi abun rainawa.
A makon da ya gabata ne dai gwamnatin kasar Amurka ta jagoranci wani taro na inganta amfani da kirkirarren fasaha da aka fi sani da artificial intelligence ko AI a nahiyar Afirka. Taron wanda aka gudanar da shi ta yanar gizo ya kunshi kasashe na Afirka da dama. A lokacin wannan taro dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Joy Basu ta bayyana kudirin gwamnatin Amurka da ci gaba da tallafawa nahiyar domin amfani da wannan kirkirarren fasaha ko artificial intelligence domin amfanin nahiyar da ma duniya baki daya.
A dedicated breakout session on three sectors in particular: agriculture, education and healthcare. And how do we direct these technologies to be able to make it easier and more cost-effective diagnosing more, quote-unquote, you know.
Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Joy Basu ta bayyana cewa taron ya tattauna ne akan bangarori musamman guda uku da suka hada da harkar gona, ilimi da kuma harkar lafiya. Ta bangaren lafiya an tattauna akan yadda za a bullo da wani tsari na samar da lafiya mara tsada ga al'umma na nahiyar Afirka ta da za a yi amfani da kimiyya, fannoni daban-daban na kiwon lafiya domin sauƙaƙa tsadan magunguna da kuma kiwon lafiya a nahiyar da zumar kawar da wasu cututtuka da yanzu haka suka gallabi nahiyar. Har ila yau an tattauna akan yadda za a yi amfani da irin waɗannan kimiyya domin gudanar da bincike akan cututtuka da dama ke damun bil'adama kuma hanyar magance su.
Non-communicable diseases and making sure that we're learning from the best practices around the world to make those diagnoses most efficient.
To daga Najeriya kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda wakilinmu Hamid Mahmud ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi a kasar game da shirye-shiryen komawa zangon karatun farko na wannan shekara a kasar, duba da irin matsalolin da ake fuskanta a kasar na ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu yankuna na kasar. Da farko dai wakilin namu ya je ta bakin Malam Hassan, shugaban kungiyar malamai na jihar Agadas.
Bana dai sanin kowa ne jamhuriyar Nijar an samu damana mai albarka wadda za a ce ba da jimawa ba a samu irin ta ba, don ka wannan ruwan na sama da suka sabga sun haddasa banna cikin garuruwa daban-daban. Don ka cikin garuruwan nan inda aka samu banna, mutane mahiyawancin su inda aka kai suka samu malaba shine cikin makarantun ne. Don ka banda kuma sauran makarantun nan da aka samu wasu suka fadi. Don ka shine yasa ba tare da mamaki ba cikin taron ministoci ta dauki kudirin kan cewa maimakon rana 1 ga watan October shiga lakwal ta bana an maida ta 28 ga October na shekara kwa.
Kamar ya ku bangaren malama yake game da shirye-shirye.
Sai mu ce wanga mataki da gwamnati ya dauka daidai ne. Daidai ne dan a samu a ba kowane malami, kowane yaro dama ta yin karatu cikin lokacin da ya kamata kwa. Mun sha gani can wani lokaci sai a ce an koma lakwal, me yan aka zo a ga zahirance wani wuri ne aka koma lakwal. Kenan maimakon ai haka nan gara a dauki lokacin da ya kamata a shirya sosai dan a samu karatu mai inganci, a samu lokaci isasshe na yanda kowane yaro, kowane mushe ba ya samu ragi ba daga cikin lokacin shi na aiki ko lokacin shi na karatu. Don mu bangaren malamin makaranta sai mu ce alhamdulillah shirye muke, kawai jira muke wannan lokacin yazo. In banda ƴan kurakure da wanga aka samu, wanga tangara da aka samu ta makarantun ne wanda suka fadi ko kuma wanda aka samu tani daga cikin su, mu bangaren malamin shirye muke zuwa koma na kwal.
So tari ana malama na irin wannan lokacin malama na fuskantar wasu matsaloli idan za a koma makaranta. Shin a bana ba ku san cewa wannan matsalolin ba?
Su matsaloli wanda muke ce maka ba wai wanda suka danganci ba koma na kwal ne. Wanda gare mu matsaloli ne wadadu wanda yake in ka dauka kamar daukan ƴan kwantarage zuwa aiki da ma'aikatan dindindin. Wannan me ake ce mishi principal revendication kinmu ne wanda san jima. Yanzu haka suna nan aje ba a biya bukatun su ba su ne za mu iya ce matsaloli mai wa'anga wanda matsaloli wanda suka shahi dai koma la kwal sai in ce maka babu wata matsalar da take ta danganci koma la kwal
to shi kuwa bangaren sa Malam Umaru Hassan wakilin ministan ilimi ya bayyana kokarin da gwamnati ke yi ta wannan bangare
shirye-shiryen dai da muke yi na la kwal mun san bana an samu ruwan sama da yawa ruwan saman nan ya tahi antuka ya taba wasu klasoshi lalle akwai klasoshi wanda suka fadi sun kai kusan class 80 a cikin jihar Agares amma cikin local guda sai ka gani class 2 kenan ba duka local kenan ina ji akwai dai ecole guda 11 wanda muna sammani su lalle ruwa ya musu banna kurai localolin nan akwai local 2 nan wajen Arlit Kare Nouveau Kare da Nouveau Kare 2 akwai local wajen shidda wajen Ingal da akwai nan Ciro N su ma localolin nan cikin Agades kenan wasu localoli ruwa ne ya shige su wasu klasoshi suka amma da muka yi lissahi wannan ba su iya hana a ce ba a yi rantre ba indai an sai rantre inda yake insha Allah a nan Agades muna iya yin shi babu wani matsala kai kin karatu kun ji dai CNSP minista na education ta ce wajen miliyar 2 aka sa bana dan a sai kayakin local kenan muna sammani alhamdulillah kayakin nan kuma in Allah da suna zuwa kahin a ce local ta tashi kun gani ba rade yanda aka yi har abin aka sa aka daddauko aka kawo su muna sammani bana ma haka nan ne kenan he mu ce in Allah ya yarda bana ma dai local cin ai rantre cin yanda ya kamata insha Allah amma mun gani nan jihar Agades akwai in ka kawo yaran ka sai ake aka kawo jika jikan nan da na tambaya na min suka ce min kuddin colleges nace a ba iya gama kuddin colleges da kuddin sa yaro local tunda mu biyan talaka ne mun san jika wannan ga mai hali yana gani ka danne amma duk ka talaka in kana da uku da hudu kenan jika hudu ina za ke da kake nema ka ci ina za ka kawo yaro kuma da muka yi bincike mun ka gani yara da yawa abinda yake hana su local jikan nan muka ce to tunda doka ta hana me yasa abinda doka ya hana muna bari cikin lokaloli ana yin shaha a bar yara ana hana yara zuwa local shi yasa muka hiddo wannan takarda in kujes ne kujes ai doka ta ke kujes sai an yi rantre
to masaro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Agadas a jamhuriyar Niger Hamid Mahmud da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Creation na ku baban ya ci furin ke ci a huta lafiya sai wani mako
kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa.